Batun gyara wannan doka ta shekara 2005 da kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ke son yi ya samo asali ne akan wata bukata ta kungiyar gwamnati ta kasa wato NGF inda suka nemi a samar da tsarin doka da zai fitar da yadda za a daidaita ayyukan samar da wutar lantarki a yankunan karkara kamar yadda shugaban kwamitin magaji Da'u Aliyu ya bayyana
akwai abubuwa wanda ya karo da tsarin mulki a cikin dokar tamu kin ga kuma dukanci da abin da ya karo tsarin mulki wancan shine a kasa domin mu sake wa dokar a canje yadda take domin yan Najeriya su fahimci ma me ake ciki yanzu ana canja manyan transformer a Najeriya wanda ake siyar daga hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma har a Ingila British Electricity Company ne na gwamnatin Ingila har a America gidan wutar America mallakar gwamnati ne kamar yadda aka siyar daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi san zuciya mun fahimci abin da aka yi da yanda aka yi aka yi kuma yanzu mun dauki matakin hana wannan abin domin ya kara faruwa nan gaba shi yasa muke so mu gyara wannan dokar domin barnar ba kadan bace kamar yadda ke bada kudin fa ta yara a kauye malala ne gashin tinkiya ba zai faduwa ba zai kirgu ba
Anashi bayanin wakilin kakakin majalisar wakilai Honorable Abubakar Abdullahi Ahmed ya ce majalisa bata makara yin wannan aiki ba duk da cewa saura ƴan watanni kalilan majalisar ta nada tabarmarta
ai ba makara ba don kina tunawa majalisa za ta kare June kuma da January zuwa June ba ta iya abinda za a yi ba kuma wannan bill an riga an yi nisa ciki ne illa waɗannan bukatun da aka zo da su yau da aka kara budawa a yi domin a yi abinda ake cewa consolidation sai a hada already an yi ayyukan da ya kamata duka a yi a baya.
Shi kuwa karamin ministan wutar lantarki a ƙasa Godi Jedi Abba wanda ya halarci taron ya tsokaci akan zaman yana cewa
muna son gyaran ko wanda son gyaran muna son wuta a Najeriya ko ba haka ba to yan gama wannan taron yan yi aiki daidai sai mu samu cin gaba kan wannan sector shi muka so shin kowa yake so
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an dade ana irin waɗannan taruruka na gyara dokoki amma baya ganin tasirin su saboda wasu dalilai
majalisar tarayya da muke da ita Robert Stump ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ba aka bada kuɗi ko shara ba ai ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake ko me aka kawo wucewa yake saboda kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewa ƴan Najeriya za su dauke su serious wai akwai waɗanda suke wakiltan haƙƙin su wanda za su kare ƴancin su ƙarya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka-tuka-tuk
abin jira a gani shine irin gyarar da kwamitin kula da makamashi zai yi wa dokar da zai sa masu ruwa da tsaki su amince da ita saboda a yi wa fannin samar da wutar lantarki gyara na dindindin Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya